Madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban
sun tashi masu jintaka duk ayyukan su sai ilmin ka ta kyauta a wani gari rana ta ce
bitar ranar 1 ga watan October shekarar 1960 Najeriya ta sami yancin kai daga hannun tura mulkin mallaka na kasar Birtaniya. Daga cikin ci gaban da kasar ta samu a cewar masana, an samu mulkin demokradiya da ya zarta shekaru 20. Sai dai duk da haka akwai tarin kalubale da kasar ta fuskanta a waɗannan shekaru, wanda ya jefa al'umma cikin hali na matsi yanzu. Sai dai a yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar matsalolin, ‘yan Najeriya da ke rayuwa a ƙasashen waje suna ci gaba da jan zaransu a fannoni daban-daban a faɗin duniya.
Sunana Umma Aliyu Musa, ina koyar da Hausa a Jami'ar Hamburg a ƙasar Jamus.
Sunana Dr. Yahaya Abubakar Yabo, kuma mazauni a jihar Bavaria da ke ƙasar Jamus. Ina bincike ne wato research game da cutar kankara ta kwakwalwa.
Sunana Dr. Hadiza Kere Abdulrahman, senior lecturer ce, ina koyarwa a university ne a nan a UK.
To a biyo mu don jin cikakken shirin da ya yi waiwaye kan irin tasirin da 'yan Najeriya ke yi a sassan duniya tare da ni Ramatu Garba Baba. To albarkacin ranar samun 'yancin kan na zagaya sassan Turai domin jin ra'ayin jama'a game da kasar da ake wa kirari da giwar Afirka.
What I can say about Nigerian people is we like your vibes, we like your vibes, we like your music.
Mr. JD, mazaunin Paris ne, ya bayyana cewa matsayinsa na ɗan Afirka ta kudu yana alfahari sosai da attajirin Najeriya nan Aliko Dangote. Hakan nan ya jaddada cewa mawaƙan Najeriya na nishadantar da al'umma kusan ko'ina a faɗin duniya.
Right now I can say spontaneously that I really like...
Miriam Bajamishi ya ce, da ta ce abincin Najeriya kamar tuwo tare da sauƙin rayuwarsu na birge ta. Ta ce kullum za ka ga ɗan Najeriya yana cikin farin ciki ga barkwanci.
From the stunning coastal beaches in Lagos to the ancient Nok terracotta sculptures, Nigeria offers a variety of attractions. The feel of nature.
To a yayin da ake ci gaba da bukukuwan cika shekaru 64 da samun 'yancin kan Najeriya, akwai 'yan Najeriya da dama da suka ce suna cike da fatan ganin ranar da abubuwa za su daidaita a ƙasarsu. Wataƙila su samu damar komawa don ba da tasu gudunmawar. Da dama sun ce zama a ƙasashen waje yana tattare da ƙalubale.
So my name is Neville, I live in Frankfurt and some of the challenges of living in Germany.
Yace babban ƙalubalen da baƙo ke fuskanta a ƙasa kamar Jamus shine koyan harshe, wanda ya zama dole ka iya shi kafin ka samu duk wani aiki na ci gaba. Baya ga haka ga kewa, nan babu wanda ya damu da kai, dole ne sai mutum ya yi da gaske, idan ba haka ba sai ya kamu da ciwon damuwa. Amma da yake ci rani muka zo, dole ne wata rana za mu koma ƙasar mu Najeriya dan muna alfahari da ita.
My name is Afaf and I'm a student. So when I came to Germany, I thought everything was good.
Tace da farko na dauka kawai daga ka zo Turai karatu ko aiki shikenan. Baka da wata matsala. amma na ci karo da kalubale daban-daban musamman idan aka yi la'akari da irin kallon da ake wa dan Najeriya nan ne na kudura aniyar cika buri na kuma da yardar Allah da zaran na kammala karatu na samu kwarewar da nake so zan koma Najeriya dan bayar da gudummawata ina alfahari da kasata Najeriya.
I believe in Nigeria and I feel it's going to be a better place.
Sunana Dr. Sahal Muhammad Rabiu ina zamani nan a kasar France. Alal hakika samun karatu a wurare kamar irin kasar waje kama ga misali France mu in Nigeria muna samun matsaloli na yare koko a ce ma ko Germany ne su ma muna samun matsaloli da su na yare a degree na farko. Degree na biyu kuma shi ma kan dan samu irin wannan matsalolin na yare wanda mu turanci muke Najeriya zaka samu su kuma misali Germany dot suke yi France kuma kaga French suke yi muna bawa ɗan bayan mu shawari cewa yaran nan yana da muhimmanci sosai baka iya ta fito yana da kyau ka koyi wannan yaran Allah ya taimaka
ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira a al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanda kaza ce ta ku yamma na kasar mu zamu yi ci shi kai da mu kwanta kasar mu zamu yi duba
gaskiya akwai abubuwa da yawa da zan ce ina alfahari bayan da duniya take kallon kasar mu yanda take kallon mu ɗan Najeriya yanda muke da basira ta fannin neman ilimi sana'a da yanda muke hulɗa da mutane ya bambanta da mutane a faɗin duniya ba inda zaka je kai a matsayinka kai ɗan Najeriya da baka dawo da bamba da kana da wani abu da ake kiran shi ticicci daban da na mutane
al'ummar mu na kiran mu da ce dan mu nuna du muna yinke shi kafan mu ce muke yinke shi mu ta ce yan uwana mu ta ce yan uwana mu ta ce addu'a nake yi wa kasa ta komai nake kuje mini amin
Ubangiji tabaraka ta'ala ne ke roƙo ya kare mu na ƙasar mu Ubangiji tabaraka ta'ala ya hada ta da duk wani alkhairi sannan kuma ya kare ta da duk wani sharri wanda suke son su tarwatsa mana ƙasa su ja mana fitina a ƙasashen mu Ubangiji tabaraka ta'ala ya mana maganin su Allah tabaraka ta'ala kare ba su ikon cika burin su Ubangiji kuma tabaraka ta'ala muke roƙo ya taimaki shugabannin mu daura su akan daidai da ba su ikon yin adalci mai ba su ikon su gyara mana ƙasar mu da zama jirin kasashen duniya da zamu rinka alfahari da su kuma ubangi tabaraka ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya
to an kai da Abdulrahman Sani Yakubu shugaban sashen Hausa na haramin Makka dake kasar Saudiya da haka ne zamu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.